A wani taron gaggawa da uwar kungiyar ta gudanar a birnin Lagos a jiya, ta ce ko da yake tana goyon bayan matakin gwamnati na dawo da darajar naira, amma kuma wasu matakan babban bankin tarayyar Najeriya CBN na saka tsoro a zuciyar masu mu'amala da kudaden kasashen waje da kuma bude sabon kofar sace bayanan asiri na masu ajiya da kuma mu'amala da kudaden kasashen ketare. Alhaji Aminu Gwadabe shine shugaban kungiyar masu saye da sayarwa na kudaden kasashen ketare a Najeriya.
Sati biyu zuwa sati uku da suka wuce akwai abubuwa da yawa da ita bankin Najeriya ta zartar da ya shafi bankuna, da ya shafi yan canji, da ya shafi yan kasuwa. Sannan kuma abin da ya shafi kamar mu yan canji, akwai takula da aka fitar wanda ake kira ta BVN. Wannan an cewa kowane dan biridi change kafin ya sayi da kayansa sai ya karbi bantin passport da zai karba, da visa, da ticket na nuna zai yi tafiya, kuma sai ya karbi wannan BVN number. Saboda shi harka na BVN abu ne da yake farko ne a duniya ma, ba a Najeriya ba. So kaga abu ne da yake bukatar a faɗakarwa ga su 'yan Najeriya da kuma membobinmu. So yana cikin abun da muke yi tunda CBN ta ita babban bankin Najeriya ta fito da cewa tana bukatar mu da mu bi wannan doka, cewa kafin mu sai mu kowane customer zai shigo cikin shagunanmu ya nemi wannan kaya da muke sayarwa, bancin takardun da muke karba na passport, ticket, visa, an muna karin BVN din nan. To abun ya daure mu yawancin membobinmu kai sosai da sosai.
To koya masu mu'amala da yan canjin suka ji game da wannan doka da ke neman bayanan lambar sirri na BVN domin hada-hadar kudaden kasashen ketare, Mr. Autawe Esa, wani mai mu'amala da kudaden na kasashen waje ne.
In respect to the current policies of government which has to do with BVN, we all know that BVN is a bank verification number. So with this policy, we don't know, and our problem is that all this fraudster, there was even a report that a fraudster defraud bank customer with BVN number.
Yace game da wannan mataki na amfani da BVN, akwai gyara ta bangaren babban bankin Najeriya, ko yanzu akwai rahotanni da muka samu dake cewa M49 na sace lambar banki na BVN na masu ajiya a sakamakon wannan mataki da babban bankin ta dauka, don haka akwai rashin tsaro tattare da shi. To kowane mataki ɗan kungiyar ke so gwamnati ta dauka, ga dai Alhaji Aminu Gwadabe.
Na daya dai mun ga mai ta babban bankin Central Bank na Najeriya cewa an ba mu lokacin da yake baya da yawa, don an ce mu fara yin shi a cikin sati biyu. Mu a ganin mu zai zama kamar an ba muna adalci ba, amma muna duban lokacin. In baka manta ba, lokacin da aka yi maganar miliyan 35 haka aka ba mu sati biyu, wasu kuma an ba su ya kai shekara daya, shekara biyu, sannan ba mu ba training.
Babangida Jibrin, murya Amurka daga Lagos a Najeriya.